الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 14 ga watan Rajab shekara ta 2438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 4 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun zo karshen littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahis ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na al-Shaykh al-Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali al-Hakami rahimahullahu ta'ala don haka insha Allah darasi na yau zamu tashi farkon sabon wani littafi kafin darasi na yau ba da yake idan da tambayoyi suna iya gabata bambayinci ba suna yake cewa wajen lokacin da mutum yake bayar da imani a sallah wadda take sirriya ma'ana wadda ake koyi karatu shin mutum zai takaita ne akan karanta Fatiha ko kuma zai zo da abin da ya sauka gana al-Qur'ani lalle ba za ka takaita ba akan Fatiha bayan Fatiha za ka zo da abin da ya sauka gana al-Qur'ani an gane ko a lokacin da mutum yake bin limami na koyi karatu to bayan ya gama Fatiha zai zo da abin da ya sauka ba cikon fa'ida a inda limami yake bayyanar da karatu a magana mafi rinjaye iya abin da yake kan mamushi ne sauraro domin dalilai wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kuro su a cikin littafinsa Sifatu Salatin Nabi waɗanda suke tabbatar da shafe hukuncin karatu a inda limami ke bayyanar da karatu tare da cewa daga cikin magabata musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Huraira su sun tafi akan cewa ko da limami na bayyanar da karatu to dole ne imamu sai ya karanta Fatiha domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummi alquran manzon Allah yace babu sallah ga duk wanda wato bai karanta Fatiha a cikin sallarsa dan haka sai aka ce ma aka tambaye Abu Huraira Allah ya kara masa yadda to yaya mutum zai yi alhali yana bayan limami na bayyana da karatu sai ce iqra biha fi nafsik karanta ta a ranka ma'ana ka karanta ta a zuciyarka dan haka dai a takaice da dalilai sun tabbatar da duk inda limami yake bayyana da karatu iya abin da yake kan mamu shine sauraro
Na'am.
ban gane ba abinda kake tambaya a ciki.
Akwai sauran azumi na bara da wata idabiya ba mai, amma shi kana shakka ne ko ta idabiyan shi ko wata idabiyan shi ba, kuma shi sa'awan ga watan hannu sai ta ayyuka, kuma ita suna nada kama ta ayyuka ita matsaliya daukan azumi sai bayan tana shayar da yaro. Ga wancan wani kuma ko wata idabiya ba ko ta biya hannu ga wani azumi ya zo kuma a cikin azumi sai azumi ya zo ta yi, kana ganin azumi ba za ta iya shi ba na
cewa ba ta iya bayi an yi ta jarraba ta gani kasancewar mace ta ce ba ta iya yin azumi domin shayarwa ko dauke da ciki, wannan sai in ta gwada ta ga ba ta iyawa sannan aka mata rangwamen ta aiki, amma haka kawai ba dan mace tana da sabon ciki ko tana shayarwa ta ce ita ai ba za ta yi azumi ba. An gane ku, sai in ta jarraba yi ta ga ba ta iyawa ko in ta kai ma sai da wahala, shi yaron da take shayarwa yakan takuru babu wadataccen nono da zai sha in ta wuni da azumi, ko ita takan wahala akan saboda tsotsar nonon da yake zamanto tana wahala ba ta iya yin azumin sai da kyau, to anan ne aka musu rangwamen su aje da ita mai ciki da mai shayarwa, kuma iya abin da yake kansu shine addini na Allah za su ba da mudu daya shine madadin azumin da basu yi ba, kuma ba magana ramuwa akan su. Amma wancan azumi da ta sha wannan dole za ta rama shi, kuma anan kasancewar kokwanton ta rama ko bata rama ba abinda ake bukata ta samu tabbas, in tana da yakinin cewa ta rama to wannan falillahi alhamdu, amma kasancewar tana taraddudin ta rama ko bata rama ba wannan ta bari har ta samu tabbas. Kamar yanda muka faɗa darasi da ya gabata kenan mun zo ƙarshen littafi na tauhidi wanda ake kiran shi sunnan rusul, yau insha Allah ta'ala kenan za mu sanya sabon littafi shine al-aqidatu bahawiyya. Shi wannan littafi wato an dangana shi ne zuwa ga wato nisba ta shi mawallafin littafin, gani kamar yadda ake nan insha Allah ta'ala bayani zai yi da cewa mukan alittattafan da suka gabata kafin mu fara littafi gadangadan mukan yi dan bayani takaitacce game da shi mawallafin littafin da kuma abin da ya shafi littafin shi kansa, don haka dai a takaice wannan za mu takaita akan bayani game da shekarar da aka haifi wato tarjamar kenan shi mawallafin littafin sunansa da kinayarsa da dangantarsa da shekarar aihuwarsa kenan da shekarar da Allah ya masa rasuwa da kuma shahararrun littattafan da ya wallafa. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين مالك فتا شوى الحمد لله رب العالمين دكا وتولد إنيه أسمك أكسا a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah Rabbil Alamin Ubangijin halittu, yabo na Allah subhanahu wa ta'ala wato bi ke banta ba da duran ƙasa, bayinsa waɗanda suke duran ƙasa sukan yabo Ubangiji subhanahu wa ta'ala, haka mala'iku da sauran halittun da suke cikin sama kamar yadda yake faɗa a can wato cikin suratul rum walahul hamdu fis samawati wal ardi, Ubangiji ta'ala shi ya cancanci yabo a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai, to haka yabansa bai takaita ba a nan duniya, hatta da gobe kiyama wato muminai za su yabo Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala su gode masa kamar yadda suke yabansa a nan duniya. Shi ne yake cewa wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahu alhamdu fil ula wal akhirah, shine Allah wanda babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face shi sai ce lahul hamdu fil ula shine ubangijin da ya cancanci ya go fil ula a ta farko ita ce duniya sai ce wal akhirah wato da ta karshe ita ce lahira shi yasa muka ce alhamdulillah dukkan wani dangi ne yau wato cancanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin ubangijin halittu qala al-allamatu hujjatu al-islam abu ja'far al-warraq al-fahawi bi misra rahimahullahu ta'ala wato malam al-allama wanda yake mai matukar sani domin al-allama sifatul mubalaga ne ma'ana wanda yake da tsagwaran ilimi yana da fansar ilimi hujjatul islam wato hujjar musulunci wannan lakabi ne malamai suka masa kamar yanda magabata wato zaka samu akan musu wato lakabi game da abin da ya shafi wannan addini na musulunci a iya kokarin da suka kawo nasu da gudunmuwar da suka kawo shine Abu Ja'far wato kinayarsa kenan Abu Ja'far sunansa na hakika shine Ahmad ibn Muhammad ibn Salama ibn Salima ibn Abdul Malik al-Azdi al-Hajri al-Misri al-Tahawi kenan shine anan ya takaita yace qala al-allamatu hujjatul islam sai yace Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi bi Misra rahimahullahu ta'ala kenan shine al-imam Abu Ja'far kinayarsa sunansa Ahmad sunan mahaifinsa Muhammad kakansa Salama shi kuma mahaifin Salama shine Salima shi kuma dan Abdul Malik al-Azdi wato an dangana shi zuwa wata kabila daga cikin manya-manyan kabilu na Larabawa ita ce kabila ta Azdi sai ce al-Hajri sannan al-Hajri ita ma kinan bangare ne daga cikin ita kabila ta Azdi sai ce al-Misri wato mutumin Masar ne al-Fahawi an dangana shi zuwa wata kauye da ake kiranta Faha daga cikin wato al-Karyu waɗanda suke na birnin Masar don haka kenan ake dangana ita wannan shi wannan littafi kenan zuwa ga wannan al-Karya ake cewa al-Aqidatu Fahawiyya domin shi mawallafin littafin na wannan al-Karya ce wanda ake kiranta Faha an haifi shi mawallafin wannan littafi a shekara ta 239 kamar yanda shahararren almajirinsa shine Ibn Yunus wato ya rawaito kuma wannan ita ce ingantacciyar magana game da wato shekarar da aka haifi wannan malami kamar yanda malamai suka tabbatar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 239 don haka ya tara zamani da wato ashabul kutubis sitta irin su al-imam al-bukhari da su al-imam muslim su al-imam abu daud da su al-imam an-nasa'i da ibn majah ma'ana waɗannan malamai ya tara zamani da su yani ko hijira tana 239 sannan Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 300 wato da 21 shekara ta 321 kenan a takaice iya shekarun da yayi a rayuwarsa shekara 82 can ga shekara 61 sannan ga 21 idan mun hada kenan mun samu shekara 82 na daga cikin shahararrun littafi da tattafai da wannan malami ya wallafa babban littafinsa littafi na farko wanda ya wallafa shine littafin da ake kiran shi sharh ma'ani al-athar sharh ma'ani al-athar wanda littafi ne wanda yake sananne littafi ne wanda yake ya shahara yana bayani ne a bangaren abin da ya shafi wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan haka wato yana da littafi na biyu shine sharh mushkil al-athar sharh mushkil al-athar shi ma kamar misali hadisai waɗanda suke masu rikitarwa wanda ake ganin kamar akwai iskal a cikin su, to su ne ma da yayin kokarin wallafa littafi akan wannan bangaren. Shi ma littafi ne wanda yake makubu an buga shi, kuma littafi ne wanda yake ya shahara sosai. Sannan littafin sa na uku akwai Muktasar al-Bahawi fi al-Fiqh al-Hanafi, game da abin da ya shafi fiqh ta wato malaman ta mazhabin al-Imam Abu Hanifa. Sannan yana da littafi na hudu shine wato Sunanush-Shafi'i. Sannan littafin sa na biyar shine Al-Aqidatu al-Bahawiyya. Littafin da yake gaban mu kenan a yau insha Allah, tare da cewa akwai sauran littattafai waɗanda wato sun wuce a lissafa, wanda shi malam ya wallafa akalla yana da littattafai kamar yadda malamai suka ambata sama da littafi 30. Shi yana yake cewa haza zikiru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'a, wato wannan ambato ne game da bayanin aqidar ahli sunna wal jama'a ala mazhabi fuqaha'il milla, wato akan tafarkin malaman wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abi Hanifatan Nu'man, wato al-Imamu Abu Hanifa shine An-Nu'man ibn Thabit, shine yace Abi Hanifatan Nu'man ibn Thabit al-Kufi, ma'ana akan tafarkin wato malaman wannan addini shine Abu Hanifa da almajirinsa Abi Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, wanda duk a cikin almajiran al-Imamu Abu Hanifa babu almajirin da ya shahara wanda yake lamba na farko sama da Abu Yusuf, don haka ya tasirantu kwarai game da ilimin Abu Hanifa da kuma ladabbansa. Don haka malamai suke tashbihul balig game da shi, suke cewa Abu Yusuf Abu Hanifa, Abu Yusuf Abu Hanifa, ma'ana in kaga Abu Yusuf ka ce al-Imamu Abu Hanifa ne ta bangaren abin da ya shafi iliminsa da ladabbansa. Sai yace wa Abi Abdullahi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, wato da Abu Abdullah shine Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, wanda wannan shine wato almajiri na biyu daga cikin manya-manyan almajiran al-Imamu Abu Hanifa, wanda shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani yana daga cikin marwaitan al-Muwatta ta al-Imamu Malik, wato marwaitan ta mutum takwas, domin shi ma yana daga cikin almajiran al-Imamu Malik. Don haka shi ne almajiri na biyu daga cikin almajiran al-Imamu Abu Hanifa. Shi ne yace ridwanullahi alaihi majma'in, wato Allah ya yarda da su gaba daya, tare da cewa bayani ya gabata cewa ita irin kalima ta wanda yake koma bayan sahabi a ce masa radiyallahu anhu, wannan magabatan kwarai sukan faɗi haka ne ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yake koma bayan sahabbai sai dai a ce rahimahullahu ko a ce ghafarallahu lahu, amma su sahabbai akan ce radiyallahu anhu, kamar yanda nasi ne na alqur'ani ya tabbatar da haka, kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أمر أن الله يقوم فتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Shine sai yace wa ma ya atake duna min usulid dini, wato da abinda wato suke kudircewa a zuciyarsu na tushen wannan addini, waye dinu nabihi rabbal alamin, wato abinda suke kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da shi a matsayin kenan abinda ya shar'anta musu, abinda suke masa da'a da shi. Don haka a takaice a wannan takaitacciyar shimfiɗa malam ya ambata mana cewa wannan littafi ne na aqida, aqidar ahlus sunna wal jama'a. Idan aka ce ahlus sunna wal jama'a, wannan laqabi ne ga mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suke bin wato sawunsa sau da kafa, aqida wadda aka gina ta akan alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan fahimtar mazanjiya. Kuma wannan laqabi ba su bane suka ma kansu cewa ahlus sunna wal jamaa, hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar musu da wannan laqabi. Domin in aka ce as-sunna ana nihi tafarki, Allah ne ko ana nihi tafarki kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisin da yake bayanin cewa Yahudawa sun kasu kashi 71, Manzon Allah yace kashi 70 gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama, face sai dai kashi 11. Yace ɗan mushin sun kasu kashi 72, Manzon Allah yace 71 gaba ɗayan su ɗan wuta ne, sai 11 daga cikin su. Yace da sannu wannan al'umma ta za ta kasu kashi 73. Manzon Allah yace kashi 72 gaba ɗayan su ɗan wuta ne, sai kashi 11. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi wa ma hiya, wace jama'ar ce wadda wato za ta samu tsira a gobe kiyama? Manzon Allah yace hiyal jama'a, hiyal jama'a. A wata riwaya, a wata riwaya sai yake cewa da yace wa wanda suka tambaya suka ce wa ma hiya ya Rasulullah, sai yake cewa ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, wanda yake kan abinda ni da sahabbai na muke kai a yau shine zai samu tsira a gobe kiyama. To dan haka suka samu wannan laqabi, ake ce musu ahlus sunna wal jamaa, kenan ma'abuta bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma ma'abuta hadin kai wadanda sun iya ce madauri ki daya, Allah ne ko aqidar su daya akan alqur'ani da sunna, akan fahimtar magabatan gurai, ibadar su daya, mu'amalar su da duk komai na addini wato sun gina shi ne akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi, ma'ana suna kokarin bin dindigin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa. Fatan da muke Allah ya tabbatar da mu a cikin su. To shine kenan sai yake bayani game da daga cikin malaman ahlus sunna wal jamaa, wanda shi malam ya wallafa wannan littafi akan aqidar su, shine sai ya ce abi hanifata nu'man ibn sabit al-kufi, wato shine al-imamu abu hanifa kenan kinayarsa wanda ya shahara da ita, amma sunansa shine an-nu'man ibn sabit. Sannan dangantar shi kuma malam ya danganta shi zuwa birnin Kufa domin a cin yarayi, sannan da manya-manyan almajiransa guda biyu, domin aka ce a immatu ahli sunna wal jama'a, daga cikin kenan waɗanda ake kiransu a immatul mazahibil arba, su ne kenan al-imamu abu hanifa a wajen shekaru shi ne gaba, sannan na biya masa al-imamu malik, sannan al-imamu shafi'i, sannan al-imamu ahmad. To shine a nan kenan ya ambata al-imamu abu hanifa, wato sannan da almajiransa Abu Yusuf shine Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, sannan da daga cikin almajiransa Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, shine sai malam yace wa ma ya ataqiduna min usulidin, wato daga cikin abinda suke kudurcewa wato na tushen addini, domin ita aqida ita ce foundation, an gane ko tauhidi shine foundation kamar yanda bayani zai zo nan gaba, shi yasa yace min usulidin, daga tushen addini kenan. Sai yace wa yadinu nabiyyi rabbal alamin, wanda suke bin ubangijin halittu da shi, ma'ana sun rike shi a matsayin addini. To shine malam ke cewa na qulu fi tauhidillahi, wato muna faɗa game da tauhidi na ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana muna faɗa game da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala mu'taqidina, sannan kuma muna kudircewa bi tawfiqillahi, wato a sababin gamdakatar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana, shine yace inna allaha wahidun la sharika lahu, lalle ubangiji ta'ala makadaici ne ba shi da abokin tarayya. Malam ya faɗa cewa na qulu fi tauhidillahi, muna faɗa game da kadaita Allah domin lafazin tauhid masdar ne na fadar su wahada yuwahidu tauhida idan aka ce at-tauhid shine kamar da abu ya zamanto daya daya to dan haka shi ko tauhidi wato kamar yanda malamai suka arrafa shi idan aka ce at-tauhid shine ifradullahi azza wa jalla bima yaqtasu bihi kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abinda wato yake banta da shi don haka malamai suka kasa tauhidi kashi biyu ko kuma ka kasa shi kashi uku idan ka kasa shi kashi uku kashi na farko shine kenan tauhidul rububiyya kashi na biyu shine tauhidul uluhiyya na uku shine tauhidul asma'i was sifat idan aka ce tauhidul rububiyya shine malamai suka ce ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala game da halitta cewa halittu gaba ɗaya nashi wal mulk kuma shine mamallakin kowa da komai wat tadbir kuma shike gudanar da lamurra na kowa da komai ko kuma a takaicen takaicewa kace ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukansa na daga cikin ayyukan ubangiji subhanahu wa ta'ala halittar halittu kashewa rayawa azurtawa talautawa jinyo amfani iji tsanani ko yayi shi saukar da ruwa daga cikin gizagizai fitar da tsirrai daga cikin ƙasa tare alkiyama a sakauta ma kowa da irin aikinsa waɗannan abubuwa ayyuka ne na ubangiji subhanahu wata'ala wanda baya tarayya da kowa a cikinsu domin shi ya kadaita da halitta dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai gaba ɗaya na ubangiji subhanahu wata'ala ne kamar yanda yace alalahul khalqu wal amr ku saurara halitta gaba daya ta ubangiji subhanahu wata'ala ce kuma shi yake da lamari ma'ana na cewa ai kaza ko abar kaza haka ya fada hal min khaliqin ghayrullahi shin akwai wani mai halitta banda Allah subhanahu wata'ala to haka kashewa da rayawa wannan al'amari ne na ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda kaga ya mutu to Allah ne ya karbi rayuwarsa kuma lokacinsa ne yayi kuma haka rayuwa al'amari ne na ubangiji subhanahu wata'ala haka azurtawa da talautawa gabaɗaya wannan aiki ne na ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yace Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay subhanahu wata'ala amma yushrikun yace Allahn da ake kiranku a zuwa bauta masa shine Allahn da ya halicce ku ma'ana ya samar da ku daga babu wa razaqakum kuma shine ubangijin da ya azurta ku tun kuna cikin mahaifanku har kuka zo duniya kuka gama rayuwarku ubangiji ta'ala shine mai azurtawa kuma yumitu kun sannan in ajalin ku ya kai shike karban rayukan ku kuma yi kun sannan bayan mutuwa kuma shine zai rayar da ku ya sakauta ma kowa da irin aikinsa sai yace hal min shurakai kuma yaf'alu min zalikum min shay shin wai daga cikin abokanan tarayyar ta ku wanda kuke tare da su tare da ni a cikin ibada akwai wanda ke aikata ɗaya daga cikin wannan halittar halittu ko azurtawa ko kashewa ko rayawa to haka janyo amfani ko iji tsanani ko yayi shi to wannan duka al'amari ne na ubangiji subhanahu wata'ala haka saukar da ruwa daga cikin girgije haka fitar da tsirrai daga cikin ƙasa haka tare alkiyama wannan duka ayyuka ne na ubangiji subhanahu wata'ala wanda babu wani wanda ya sai maimaita ke daga cikinsu don haka kenan a takaice in aka ce tauhidul rububiyya shine kadaita ubangiji subhanahu wata'ala game da ayyukansa kashi na biyu shine tauhidul uluhiyya in aka ce tauhidul uluhiyya shine tauhidullahi azza wa jalla bi af'alil ibad kadaita ubangiji subhanahu wata'ala game da ayyuka na bayi ma'ana duk wani aiki wanda yake mai sunan ibada mu kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da shi kar mu sanya masa abokin tarayya. Bayani ya gabata tun a cikin darasin mu na al-usulus salafa, inda malam ya zo mana da anwa'ul ibada, nau'ika na ibada. Akwai misali sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai hajji, akwai sujada, akwai yanka, akwai addawal, akwai tsoro, akwai kwadayi da sauransu abubuwa sun wuce a lissafa. To duk wani abu wanda yake mai sunan ibada, to ya zama wajibi mu kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da shi, shine ake kira da tauhidul uluhiyya. Kenan kadaita Allah subhanahu wata'ala game da ayyukan bayi, ma'ana duk wani abu wanda yake mai sunan ibada haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai a cikinsa. Kamar yanda ya faɗa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, kamar yanda ya faɗa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce, wa haqqul ibadi allah an ya'budu wa la yushriku bihi shay'a, kamar yanda shi ubangiji ta'ala ya faɗa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. To sannan kashi na uku shine tauhidul asma'i was sifat, tauhidi na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala game da sunayensa da sifofinsa. Idan aka ce tauhidul asma'i was sifat, kenan shine tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa, ko abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi, tare da kore masa duk abin da ya kore ma kansa, da abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya kore masa na sunaye da sifofi waɗanda ba su dace da shi ba, ba tare da kamanta shi da wasu daga cikin bayi halittunsa, kuma ba tare da wato ruhintarwa, sannan kuma ba tare da yin tawilinsu ba, kuma ba tare da jirkita su ba. Wannan shine ake kira kenan tauhidul asma'i was sifat, duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi a cikin Alkur'ani, to mu tabbatar masa. Ko abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi a cikin sunna ingantacciya, mu tabbatar masa. Kuma tare da haka mu kore ma ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya kore ma kansa na sunaye da sifofi, ko abin da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya kore masa abin da bai dace da shi ba. Don haka kenan a takaice malamai suke kasa shi kashi uku. In kuwa ka kasa shi kashi biyu, kashi na farko kamar yanda ya gabata kenan shine tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhidul ma'rifati wal isbat. Kenan wannan kashi na farko shine ya kunshi waɗannan kashi biyu, tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat. In ka ce tauhidul ma'rifati wal isbat, kenan ya kunshi tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat. Na biyu shine wato tauhidul iradati wal qasd, tauhidul qalbi wal qasdi wal irada. Kenan wannan kuma abin da yake nihi shine tauhidul uluhiyya. To shine yace na qulu fi tauhidillahi, muna faɗa game da wato tauhidi na ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana kadaita Allah subhanahu wata'ala. Sai yace mu taqidina, kuma muna masu kujiri bi tawfiqillahi, cewa wannan dace ne na ubangiji subhanahu wata'ala. Anan malam ya kubuta game da ƙarfinsa da dabararsa, domin gane gaskiya mutum ya bita wannan dace ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda Allah yake keɓantar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Ka gane gaskiya, cewa gaskiya ce kuma ka bita wannan dace ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya zama wajibi mu kubuta game da ƙarfinmu da dabararmu. Shine yace bi tawfiqillahi, wato game da dace na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya mana, shine yace inna allaha wahidun, lalle ubangiji ta'ala makadaici, makadaici ne a cikin zatinsa, makadaici ne a cikin duk abin da yake haƙƙinsa kenan na kadaita shi a cikin ibada, makadaici ne a cikin sunayensa da sifofinsa. Shine malam yace la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya. Shi tauhidi wato shine farkon da'awa ta manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana duk wani manzo da Allah ya aiko har aka zo kan cika makin manzanni, tun daga farkon manzanni shine annabi Nuhu alaihi salam kowane manzo farkon abin da yake bude kiransa da shi shine kadaita Allah a cikin ibada kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ambata mana a cikin suratul a'raf game da annabi Nuhu alaihi salam farkon manzanni Ubangiji ta'ala ke cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم وبنيه تعالى yace tabbas mu ne muka aika annabi Nuhu alaihi salam zuwa jama'ar sa فقال تيموه yace da jama'ar sa ya qaumi اعبدوا الله yace ya ku jama'ata ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta face shi sun ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim yace lalle ni ina ji muku tsoron azabar yini mai girma in har kuka hada bautar Allah da wani anan Allah ya bayyana mana farkon abin da annabi Nuhu alaihi salam ya bude da awasa shi to haka aka zo kan annabi Hud alaihi salam yace wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yace afala tattaqun aka zo kan annabi Salih wa ila famuda akahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru annin ja'atkum bayyinatu min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya alaya haka aka zo kan annabi Shu'aib wa ila madiyana akahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru haka in ka koma cikin suratu Yusuf annabi Yusuf alaihi salam lokacin da aka jefa shi kurkuku lokacin da wasu suka zo suna masa tambaya game da mafarki sai ya jimulce su gaba ɗaya da su da yan kasan ya fara musu wa'azi da ni ya fara musu wa'azi yana cewa ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sulthan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyya zalika dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun yace ya kuma abuta kurkuku a arbabun mutafarriquna khairun yace yanzu alloli waɗanda suke mabambanta kowa ya kaɗi gaban sa ya kama Allah sa daban shine ya fara khairi aminnahul wahidul qahhar ko kuma Allah wanda yake makadaici mai rijayi saman kowa da komai shine yafi dacewa a kadaita a ibada tambaya yayin musu sai yace da su mata abuduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum yace duk abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wata'ala yace bai zamanto ba face kawai sunaye ne wanda ku da uwayenku kuka kirkira kuka ambace su kuka ce alloli ne ma anzalallahu biha min sulthan Allah bai saukar da wata hujja game da bauta musu Allah bai taba saukar da wata hujja wanda take nuna cewa akwai wani wanda ya cancanta a sarrafa masa ibada in balle shi sai yace inil hukmu illa lillah hukunci gaba ɗayansa bai zamanto ba face na Allah ne amara Allah ta'budu illa iyya Allah ku yayi umarnin cewa kar a bauta ma kowa sai shi sai yace zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kyakke walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san da haka ba kaga farkon wa'azin da annabi Yusuf alaihi salam ya ma ɗan kaso shine kira zuwa tauhidi haka in ka koma cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala na faɗa game da annabi Ibrahim wa ibrahima idza qala li qaumihi ibudullaha wattaqu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fa'budu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru la ilayhi turja'un ubangiji ta'ala yace ambata musu labarin Ibrahim alaihi salam lokacin da ya faɗa ga jama'arsa yace ibudullaha ku kadaita ubangijinku a cikin ibada wata kugu yace ku ji tsoronsa ma'ana ku tsare dokokinsa sai yace zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kadaita Allah a cikin ibada da tsare dokokinsa shi yafi muku alkhairi in har kun kasance kun san da haka domin jin daɗi a nan duniya da makoma lahira na karkashin kadaita Allah a cikin ibada da dokokin sa sai yace inna ma ta'buduna min dunillahi awsana cewa duk wani abin da kuke bauta ma koma bayan Allah yace kuma ka ne fa wa takhluquna ifka kariya ce kuke yanka kuke jingina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa akwai wani wanda ya cancanta daban da shi sai yace innal ladina ta'buduna min dunillahi lalle duk wasu waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya mallaka muku arziki ko mun kankantar shi kaga duk wanda baya iya mallaka ma kansa arziki balantana ya mallaka ma wani to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu ne sunan ibada sai yace fa'budu innallahi rizqa ku nemi arziki a gun Allah wa abuduhu ku kadaita shi a cikin ibada washkuru lahu ku gode masa ilayhi turja'un zuwa gare shi ne za a mayar da ku a ƙarshen al'amari kuma kowa ya sakauta masa to haka idan muka zo kan fiyayyen halitta cika makin manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abin da ya bude da'awar sa shi shine kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada yana fada ga jama'a ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuqulu ya ku jama'a ku ce la ilaha illa Allah ku rabauta da duk abin da kuke da bukata a nan duniya da makoma ku lahira sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashi shekara 10 a birnin Makka iya abin da yake kira shine tauhidi kadaita Allah a cikin ibada sai da shekara 10 iya abin da yake famar jama'a su fada shine su ce la ilaha illallah su gudurce ma'anarta dan haka ubangiji ta'ala a jumulce nuna mana cewa kowane annabi da kowane manzo daga cikin manzanni iya abin da suke kira a farko shine tauhidi kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut ubangiji ta'ala yace tabbas mun tura da manzo na musamman a cikin kowace al'umma iya abinda manzo yake fada a farko shine an ibudullaha ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada wajtanibu taghut wato ku nisanci taghut shine bautar wani Allah haka ubangiji ta'ala ya kuma fada a cikin suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu gabanin ka ubangiji ta'ala ya ce ba mu turo da wani manzo face sai mun yi masa wahayin cewa yanda al'amarin yake babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa ana face ni ubangijin ku fa'budu ubangiji ta'ala ya ce ku kadaita na a cikin ibada to dan haka tauhidi shine farko shine karshe da shi ake shiga musulunci kuma da shi ne ake fatan cewa bawa ya cika ma'ana ya zama to shine karshen barin sa wato barin duniya dan haka kenan shine farko idan mutum ya zo bi musulunta farkon abinda za a nema daga gonsa shine kalima ta la ilaha illallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah fa idza fa'alu dhalika asamu binni jama'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala dan Allah yace an umarce ni cewa na ci gaba da yakar mutane sai sun ce sai sun tabbatar da babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai sun tabbatar da cewa ni manzo ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala su tsayar da sallah su bayar da zakka manzo Allah yace in har sun kiyaye waɗannan abubuwa to sun tsara jinanan su game da ni kuma sun tsara dukiyar su sahihi da haƙƙi wanda yake da musulunci sakamakon suna ga ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya fita fagen daga farkon abinda ake nema game da kafirai shine su faɗi la ilaha illallah haka kuma yake wasiya ga wato shugabannin sojojinsa idan ya tura su sai ya ce farkon abinda za ku kiraye su ku kiraye su zuwa kalimar shahada kamar lokacin da ya aika Mu'az Allah ya kara masa yadda zuwa birnin Yaman manzo Allah ya ce masa awwal yake cewa innaka ta'ati qauman ahli kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah yace ma Mu'az yace lalle zaka je ka samu wasu jama'a masawwa littafi wanda an ba su littafi kenan kafin manzon domin kasancewar a wannan lokaci galibin kasar Yaman tana kunshe da wato ahlul kitab sune ɗan mushin da Yahudawa. Maza Allah ya ce farkon abinda zaka kiraye su ya zama to ita ce kalima ta shahada. Haka kuma ya faɗa ga Aliyu lokacin da ya bashi tuta ta yaki a yakin Khaibar, maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kiraye su zuwa kalima ta shahada farkon kenan. Idan sun ki manzon Allah ya ce to ka yake su, to dan haka wannan yana nuna mana kenan farko abinda ake nema game da bawa wato shine tauhidi kadai ta Allah a cikin ibada, ma'ana kalimar shahada, sannan kuma shine karshe abinda ake son bawa ya cika da shi. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda la ilaha illallah ta zamanto ita ce karshen zancen sa da yawar duniya, maza Allah ya ce makomar shi aljanna. Dan haka kuma shine farkon abin da ya zama wajibi akan dukkan wato baliki shine ya nemi ilimi na tauhidi. Ilimi na tauhidi matsayin fantasiyon ne ga gini, sai in fantasiyon ya zamana duk abin da aka yi aka gina ko hawa nawa ne zai tabbata, amma matukar fantasiyon bai zauna ba duk ginin da ka yi to sunan shi rusheshe. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi a matsayin manzo shekara 10 yana fantasiyon Muhammad da yake mutane su faɗi la ilaha illallah su kudurce ma'anarta. Sannan bayan haka an shekara 10 ana kira zuwa tauhidi kafin a yi hijira da shekara 3 sannan aka farlanta sallah. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana tauhidi sai in ya zauna, sannan duk abin da aka gina akan shi zai zauna, amma matukar bai zauna ba to duk abin da aka gina akan sa sunan shi rusheshe. Kuma yanda yake faɗa buniyal islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai yace wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Wannan buniyal islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Wanda Allah yace an gina wannan musulunci akan ginshikai guda biyar. Ginshiki na farko sai yace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ginshiki na farko kenan. Ginshiki na biyu sai yace wa iqamus salati, na uku sai yace wa ita'uz zakati, na hudu sai ya ce wa hajjul baiti, na biyar sai ya ce wa sawmu ramadan. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kenan tauhidi shine fondasiyon, shine kenan ginshiki na farko, sai in ya ginu kenan sauran ginshikan sannan za su samu yutar zama. To dan haka anan abinda muke so mu sani kenan, wannan duka ana bayani game da abinda ya shafi tauhidul uluhiyya, saboda shi tauhidin rububiyya fitra ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fitratullahi lati fadara an-nasu alaiha, kowa da Allah ya halicce shi ne akan wannan tauhidi, tauhidin rububiyya, kowa ya san wane ne Ubangijinsa, wane ne ya halicce shi, wanda babu waɗanda suka yi musu game da tauhidin rububiyya illa ɗan kaɗan waɗanda ba su wuce a lissafa ba, na daga cikin su Fir'aun sannan da falasifa, su ne wato ƴan falsafa malaman filosofi, su ne suke inkarin samuwar Ubangiji subhanahu wata'ala, amma tare da cewa zuciyarsu ta yarda ta amince cewa akwai Ubangijin da ya halicce su, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa shahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, wa shahadu biha sun yi musu wato game da kadaitar samuwar Ubangiji subhanahu wata'ala, amma wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, Ubangiji ta'ala ya ce zukatansu ta sakankance ta yi yaƙini game da haka, sun yi musu ne kawai don zalunci da ɗagin kai. Shi kanshi Fir'auna da ya musan kaɗaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san da Ubangijin da ya halicce shi, kamar yadda annabi Musa ya tambaye tabbatar masa ya ce laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. To dan haka kasancewar kenan wannan fitra ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, baya buƙatar cewa sai an sa mutum ya yi nazari wai ya gano Ubangijinsa kamar yadda su wato al-mutakallima waɗanda suke gina tauhidi akan zance akan abin da ya shafi hankali. Dan haka shi duk wanda yake musulmi idan ya kai mu mayyizi ko ya zama baligi, farkon abin da ake nema cewa tashi kai sallah, ba maganar cewa sai an jaddada masa kalmar la ilaha illallah dama a matsayin musulmi ya tashi abu ne wanda yake sananne an gane ko shi tauhidul rububiyya dan haka ubangiji ta'ala yake fada wato fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitra yace babu wani da da ake aihuwar shi manzo Allah yace face ana aihuwar shi ne akan wannan aqidi kadaita Allah a cikin ibada manzo Allah yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani sai dai mahaifansa idan yahudawa ne su mai da shi bai yahude idan ɗan mushin ne su mai da shi ɗan mushin in ma guzawa ne su mai da shi ba ma guje kuma haka hadisi na cikin sahihu muslim ubangiji ta'ala da kansa yake cewa khalaqtu ibadi kullahum hunafa na halicci bayina gaba ɗayan wato hunafa suna masu karkace ma komai zuwa kadaita na a cikin ibada a haka Allah ya halicci bayin shi kowa ya san da cewa akwai ubangijinsa don haka kamar yadda aka hakaito wasu sun zo sun samu al-Imam Abu Hanifa daga cikin wato su ne al-mutakallima an gane ku sun zo wai su binciken da suke wai ya ba su dalilai akan samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala a yi nazari a yi bincike a tattauna a zo da dalilan da za su tabbatar da cewa Allah akwai shi kafin a fara tattaunawa al-Imam Abu Hanifa sai ya ce da su kafin mu fara tattaunawa ina da wata matsala ku bani labari ku gaya min ita ku warware mu wannan matsala ya ce labari ne aka ban game da wani jirgin ruwa wato a ƙoramar Dijila suna ne daga cikin sunan wata ƙorama ne ana kiranta Dijila an bani labarin cewa wai akwai wani jirgin ruwa a nan yakan zo gabar teku da kansa wato yayi lodi na abinci da duk wasu kaya na amfani sannan kuma shi da kansa yake tuka kansa kuma ya kai wata gaba ya je ya tsaya in ya tsaya kuma ya sauke kayan sannan kuma ya dawo ba tare da wani mai tuka shi ba yace a haka aka faɗa mu sai suka ce masa haza muhalu la yumkin abada wannan abu ne wanda kwata-kwata har abada ba zai yi ba ya za a ce jirgin ruwa ya zo ya yi lubutu da kansa kuma ya tuka kansa ya je ya sauke kuma sannan ya dawo ya koma kwasa suka ce ai ba yanda za a yi kasance sai ya ce to in kana haza muhalan fi safina in har kuna ganin cewa haka game da jirgin ruwa ba zai yi ba ya ce to fa kaifa fi haza al'alami kullihi uduwihi wa sufnihi yaya waɗannan halittu gaba ɗaya waɗanda suke cikin samai da waɗanda suke cikin ƙasai za a ce an same su ba tare da ubangijin da ya halicce su ba yaya za a yi a ce waɗannan halittu a ce ɗabi'a ce ta samar da su babu ubangijin da ya halicce su karan kenan wannan yana nuna tauhidin rububiyya sanin cewa Allah akwai shi kuma shi ya halicci bayinsa kowa da komai wannan fitira ce kowa da Allah ya halicce shi ya kimsa masa haka to dan haka manzannin Allah subhanahu wataala wato murzun da suka sha da mutanen su akan abin da ya shafi tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin ibada shine abin da suka sha daga da jama'ar su dan haka ubangiji ta'ala yake fada canga wato su kafirin quraishawa mushrikai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun ubangiji ta'ala yace tambaye su wa ke azurta ku daga sama ma'ana wa ke saukan muku da ruwa wal ardi wa ke fitar muku da tsirrai daga cikin kasa wa ke fitar da rayayye daga jikin matacce wa ke fitar da matacce daga jikin rayayye ma'ana wa ke fitar da wato dan tsako daga cikin kwai kuma wa ke fitar da kwai daga jikin kaza kamar yadda malamai suka fassara ko kuma wa ke fitar da mumini daga jikin kafiri wa ke fitar da kafiri daga jikin mumini wa man yudabbiru al-amra wa ke gudanar da lamarin kowa da komai tun daga sama har zuwa kasa ubangiji ta'ala ya ce in ka musu wannan tambaya fa sai kunun Allah da sannan za su ce maka Allah shi ke aikata haka to fa kula fa la tattaqu ce yanzu yanzu ban zafin tsara dokokin sa ba kadai tashi a cikin ibada kaga duk mushrikan farko sun tabbata goma kansu da suke bauta ma ba sa halitta ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa janyo amfani ba sa ije tsanani ko yayi suna bauta ma waɗannan gumakan nasu a matsayin cewa wai tsari ne tsakaninsu da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala za su kusantar da su da Allah kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wallazina takhadhu min dunihi awliya amana a'uduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa waɗanda suka riki wasu a matsayin masoya suke bauta musu koma bayan Allah idan an tambaye su me yasa kuke bauta ma wani Allah sai su ce ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ai mu ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu ga Ubangijin mu wato kusantarwa kuma haka Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin suratul Yunus wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah Ubangiji Ta'ala yace suna bauta ma wani Allah ma la yadurruhum abinda baya wato cutar da su in har ba su bauta masa ba wala yanfa'uhum kuma baya amfanar da su in har sun bauta masa wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah idan aka ce da su to me yasa kuke bautar abinda baya amfanar da ku ko ije muku tsanani ko yaye shi sai su ce ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan gumaka da kuke gani masu cetonmu ne a gun Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sun maida su a matsayin tsani ne tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka a takaice kenan tauhidul uluhiyya shine ake famar tabbatarwa kadaita Allah a cikin ibada don haka idan ka dauki littattafai na aqidar ahlus sunna wal jamaa galibi abinda littattafan suke bayani akan abinda ya shafi tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin ibada kamar yadda manzannin Allah akan haka suka jada ga to amma idan ka dauki su wadancan littattafai na ahlul kalam su kuma kawai zaka kama tun daga farkon littafi har karshe kawai su tauhidul rububiyya wai fama ake a sanar da kai wai Allah akwai shi shi kuma wannan fitira ce tuntunin Allah ya kinsa ma kowa iya abinda ake fama shine tauhidul uluhiyya dan haka shi kuma tsakanin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya kamar yadda malamai suke faɗa akwai at-talazum wa at-tabazum lazuntar juna da kuma kunsar juna domin idan ka yadda da cewa Ubangiji Ta'ala samamme ne shi ne mahaliccin halittu shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke janyo amfani shi ke ije cuta to ka tabbata ya zama tilas akan ka kadaita shi a cikin ibada in dai ka yarda da cewa ba wani mai halittar halittu banda Allah ba ne kashewa ba ne rayawa sai shi to ya zama tilas akan ka kadaita shi a cikin ibada kamar yadda ayoyi a cikin suratul naml Ubangiji Ta'ala ke faɗa qul ilhamdu wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun sai ce amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa zata bahja ma kana lakum an tumitu shajaraha ay la gumma Allah bal hum qaumun yadidun amman ja'ala al arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawa وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم الله سيجي قليلا ما تذكرون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإلههم الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلههم الله قل هاتوا برهانكم أإلههم الله تعالى الله أما يشركون أما يبدأ الخلق ومن يخرج الحي أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلههم الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين dan haka waɗannan ayoyi Ubangiji Ta'ala ya jero su cewa duk wanda ya amince cewa Ubangiji Ta'ala shike aikata waɗannan abubuwa to ya zama tilas akan shi kadaita Allah a cikin ibada to haka duk wanda ya kadaita Allah ya yarda da tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah a cikin ibada to wannan ya yarda da cewa ubangiji ta'ala shine mahaliccin kowa da komai kenan akwai tauhidin wato rububiyya a kunshe a karkashin tauhidi wanda yake na uluhiyya to dan haka kenan famar da ake yaya za a tabbatar da mutane akan sanin cewa ubangiji ta'ala shi kadai ya cancanta a sarrafa masa duk wani abu wanda yake mai sunan ibada shine kenan malam sai ya ce wala ilaha ghayruhu yace babu wani abun bauta ghayruhu in ba shi ba kenan kalima ta tauhidi wala ilaha ghayruhu kenan nafyun wa isbat da yace wala ilaha yace babu wani abun bauta la anan nafiya ce ne da jins an gane ko ilaha ismin kinta ne ghayruhu kuma khabar kinta ne kamar ka ce ne la ilaha illallah kace babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya sai kace illallah banda Allah da ya halicci halittu shine yace wala ilaha babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya kenan anan wato zaka kaddara khabar kinta kenan shine haqqus shine yace ghayruhu yace banda shi banda Allah ubangiji ta'ala kenan shine wato kadai wanda ya cancanta a bauta masa domin duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala bai cancanta a bauta masa ba ubangiji ta'ala shine ubangiji wanda yake na gaskiya kamar yanda ya faɗa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir shine yace wala ilaha babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya ghayruhu wato in ba shi ba in banda shi sai yace kadimu wato ubangiji ne wanda yake da dadde bilauti da'im ba tare da farko ba da'imun kuma madawami ne sai yace bilanti ha'i ba tare da karshe ba ma'ana wannan malam yana fassara fadar Allah subhanahu wata'ala huwa al-awwalu wa al-akhir ubangiji ta'ala shine na farko wanda farkon sa ba ta da farko wa al-akhir kuma shine na karshe wanda karshen sa ba ta da karshe kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana wannan aya huwa al-awwalu wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin wa huwa bi kulli shay'in alim manzon Allah yace Allahumma anta al-awwal yace ya Allah kai kai ne na farko sai yace falaisa qaulaka shay'un gabaninka babu wani abu kenan kaga farkon Allah subhanahu wata'ala ba ta da farko sai yace wa anta al-akhir kuma kai ne na karshe sai yace falaisa ba'daka shay'un bayan ka yace babu wani abu kenan karshe na ubangiji subhanahu wata'ala ba shi da karshe to amma ba dan cewa kadim yana daga cikin sunayen Allah ko kuma da'im yana daga cikin sunayen Allah wannan duka ba sa daga cikin sunayen Allah amma ta fuskar bada labari zaka iya cewa ubangiji ta'ala al-kadim ta fuskar bada labari domin malamai suka ce babu wani abu da dadde face akwai wanda yafi shi da dewa an gane ko sannan kasancewar ba za ka ce ma ba adda'in suna ne daga cikin sunayen Allah kamar irin su albaki wannan duka ba sa daga cikin sunayen Allah amma ta fuskar bada labari na halatta ka ce ubangiji ta'ala al-kadim ne ko ka ce albaki ne amma ta hanyar cewa suna ne daga cikin sunayen sa wannan kwata-kwata baya halatta domin sunayen Allah al'amari ne tauqifi sai da dalili in ma al-qur'ani ko sunna kenan maimakon kadim shine wato al-awwal kamar yanda ya ambaci kansa da wannan suna shine yace huwa al-awwalu wal akhir to shine anan ta fuskar bada labari malam yace kadimu ubangiji ta'ala da dadde ne ma'ana na farko ne bilauti da'in sannan ba tare da wani farko ba kenan farkon sa ba ta da karshe sai yace da'imu kuma ubangiji ta'ala madawwami ne bilanti ha'i wato ba tare da karewa ba domin ubangiji subhanahu wata'ala farkon sa baya da farko karshen sa kuma baya da karshe shine sai yace la yafna wala yabidu ubangiji ta'ala baya karewa wala yabidu kuma baya halaka har abada kenan lafazin alfana da albayt mutaqariban ne a wajen ma'ana gabaɗayan kace alfana shine karewa kwata-kwata ya zamanto abu babu shi hakanan albayt shine halaka ya zamanto abu babu shi babu alamarsa shine yace la yafuna ubangiji ta'ala baya karewa wala yabidu sannan baya halaka kamar yanda ya fada kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kamar yanda ya fada kullu shay'in haliqun illa wajha shine yace kullu man alaiha fan duk abin da ke duran kasa mai karewa ne sai yace wa yabqa wajhu rabbika wato fuskar ubangijinka ita ke wanzuwa zul jalali ma'abucin girma wal ikrami da karamci ubangiji ta'ala shi kadai ne wazaje amma duk abin da ka sani mai karewa ne kamar yanda yake kullu shay'in haliqun illa wajha anan malam yana tabbatar mana game da dawwama ta wanzuwa ta ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji ta'ala kamar yanda baya da farko baya da ƙarshe wanzace ne har abadan abada baya karewa sai yace wala yakunu illa ma yuridu sannan babu abin da ke kasancewa face abin da ubangiji subhanahu wata'ala yake ne an gane duk abin da ka sani to ba zai kasance ba sai abin da ubangiji subhanahu wata'ala yake ne kenan shi kuma tare da cewa bayani insha Allah zai zo akan wannan gaba game da wato nihi na ubangiji subhanahu wata'ala domin nihi ne kala biyu akwai irada kauniya kadariya akwai irada shar'iyya diniya insha Allah mun zamu takaita da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.